Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya. Za a kuma iya sauraron mu a VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce da kuma Baba Yakubu Makeri daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau, Juma'a 20 ga watan Janairu, ranar da ake rantsar da Donald John Trump, shugaban ƙasar Amurka na 45. Ga kanin labarai.
Kafin rantsar da zababben shugaban ƙasar Amurka, Donald Trump dai ya yi hasashen cewa bayan an rantsar da shi za a ga wani abin al'ajabin da zai faru. Kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma, ECOWAS ko kuma CEDEAO, ta baiwa shugaba Jammeh wato lokaci da bar mulki kuma ya bar kasar in ba haka ba ta yi amfani da karfin soji. Sannan kuma ma'aikatan ceto a Italiya sun kwana suna haƙar dusar kankara don wato nemo mutane 30 da suka bata a cikin ambaliya.
Gaban ginin Capitol Hill inda ake shirin rantsar da shugaban Amurka na biye Donald Trump, wato shugaba na 45, wanda kuma ita ce rantsarwa ta 58 da aka yi ta yi a tarihin wannan kasar.
Yanzu haka Grace na tsaye ne a nan wani babban titi a nan birnin Washington DC, kuma ga dogon layi mutane na ga sun yi suna kokarin shiga wannan dandali da za a yi bikin rantsar da sabon shugaban Amurka, wato Donald Trump.
Abinda shirin namu ya ta'allaka kenan yau, za mu tafi da ku kai tsaye Majalisar Dokokin Amurka, inda abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi zai kasance idonmu a rantsar da Donald John Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 45, da kuma sauran abokan aikin namu da ke wurare daban-daban a nan birnin Washington, domin kawo muku rahotannin abin da ke wakana. Sabili da haka, yau za mu jingina shirin Duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Kafin rantsar da zababben shugaban Amurka, Donald Trump ya yi hasashen cewa Amurka za ta ga abin al'ajabi bayan an rantsar da shi. Bayan bikin rawa da kaɗe-kaɗe da aka yi a dandalin Lincoln Memorial a jiya dare Alhamis, Trump ya bayyana cewa yakin neman zaɓe da suka yi da kuma zaɓensa da aka yi abu ne da ke hannun wato Amurkawa a ciki.
And it's something very, very special. And we're going to unify our country. And our phrase, you all know it, you half of you are wearing the hat, make America great again.
Yace wani abu ne na musamman kuma muhimmi, kuma muna za mu hada kan kasar mu. Muna so ku san da cewa wato takin da muke da shi, wato sake farfado da martaban Amurka, shine abin da muka mai da hankali a kai, kuma za mu farfado da martaban ne domin kowa da kowa ya ci amfanin wannan abu. Trump ya faɗa wa dubban mahalartan shagalin bukin wato cewar duniya baki ɗaya kowa ya zuba wa Amurka ido, yana lura da abin da ke wakana. A halin yanzu kuma wasu 'yan adawan Trump a birnin New York sun shirya wani taro a wajen cikin ɗan gidajen Trump ɗin, tare da wasu shahararrun mawaka da 'yan wasa na Hollywood kamar Robert De Niro da Alec Baldwin da Julianne Moore da kuma Mark Ruffalo, wanda yake dukkaninsu sun halarci taron, hadda ba wata mawaƙiya da ake kira Cher. Ita dai Cher ta ce ta halarci taron ne don tunatar da kanta akan irin manufofi da take goyawa baya, kuma cewa akwai alheri nan gaba. Kungiyar tattalin raya, wato raya tattalin kasashen Afirka ta Yamma, ECOWAS ko kuma CEDEAO, ta baiwa shugaba Yahya Jammeh na kasar Gambia da ya sha kashi a zaben shugaban kasa cewa ya mika mulki ya bar kasan ko kuma ta yi amfani da karfin soji. Muna dakatar da shirin kutsawa, kuma mun bashi lokaci wanda yake zai ajiye mulki, inji wato Marcel Alain Disuzo, shugaban kwamitin zantarwa na ECOWAS. Disuzo ya ce akwai rundunoni na ECOWAS 7,000 wanda suke jibgi a ƙasar Senegal da wasu ƙasashe 4 wanda za su shiga kwana guda bayan sojojin na ECOWAS sun fara shiga a Gambia. Shugaban Guinea Alpha Conde shine zai jagoranci tattaunawa ta ƙarshe a babban birnin ƙasar Banjul a safiyar yau Juma'a, cewar Disuzu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya riga ya tabbatar da Adama Barrow a matsayin sabon shugaban Gambia, a yayin da dadaddin shugaban ƙasar Jame yake sake mulki. Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan ceto a Italiya sun kwana suna haƙar dusan kankara, a cikin dare kuma suna ci gaba da neman wasu mutane 30 wanda suka bata, ciki har da ƙananan yara da suke zaune a cikin otel mai cike da alatu da ke kan wani dutse da ambaliya ya rutsa da shi a tsakiyar Italiya a shekaran jiya Laraba. Akwai alamu da ke nuna cewar wato rutsawar tsaunuka na dusar kankaram ya faru ne saboda girgizan kasar da ake samu a yankin tsakiyar kasar na Abruzzo. Wasu hotunan talabijin sun nuna yadda gungumar dusar kankara yake kutsawa a cikin otel din. Jami'an sun ce an gano gawarwaki guda biyu, a yayin da kafafen yaɗa labarai na kasar ke cewa an samu wasu ƙarin gawarwakin guda biyu a cikin dare. Mutane da suka tsira su ne wasu mazaje guda biyu wanda suke wajen otel din a lokacin da ambaliyar ya rusa da ginin otel. Kafafen yaɗa labarai sun fara rawaito cewar mutane da dama ne wannan bala'i ya kashe, amma jami'an cikin gida ba su tabbatar da hakan ba. Gwamnatin kasar Mexico ta mika shari'ar mai safarin miyagun kwayoyin nan da ake kira Joaquin El Chapo Guzman ga kasar Amurka, inda yake huskantar tuhume-tuhume ciki har da laifin kisa. Muƙaddashin Attorney General na Mexico shi ne ya bada wannan sanarwa a daidai lokacin da Guzman ke kan hanya, wato a jiya Alhamis.
El día de hoy fue extraditado por el gobierno de México a Joaquín Guzmán Loera y fue entregado en la ciudad de Ciudad Juárez a las autoridades americanas.
Wato ya ce yau gwamnatin Mexico dai ta riga ta mika shari'ar wato Joaquin Guzman Loera, wanda za a mika shi zuwa ga hukumomin Amurka, kuma an aikata hakan ne bisa tsarin doka da kuma yarjejeniyar musayar shari'a tsakanin kasashen biyu da kuma dokar na musayar shari'a na ƙasa da ƙasa ga baki ɗaya. Shi wannan shugaban ƙungiyar masu safarin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa da ake kira Sinaloa Cartel, da ke wato ɗaure a kurkuku, ya kwashe shekara guda yana nan yana jayayya da dokar mika shari'arsa zuwa ga Amurka. Sautari ana kama shi ne a kan iyakar arewacin birnin Juarez. An sake kama shi ne shekara guda bayan da ya sake karya wato kurkuku ke da ya arce. Guzman ya arce ne daga babban gidan yari na Mexico a cikin watan Yulin shekarar 2015, lamarin da ya zama wani babban abin kunya ga gwamnatin shugaba wato Enrique Pena Nieto.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau Donald John Trump, hamshakin ɗan kasuwan harkokin gine-gine, ke shiga tarihi a matsayin shugaban Amurka na 45, kuma wanda ya alkawalin fara cika waɗansu alkawuran yaƙin neman zaɓe da ya yi da zarar an rantsar da shi. Kai tsaye ina tare da abokin aiki mai Ibrahim Ka Almasi, wanda zai kasance idanmu a Majalisar Dokokin Amurkan inda za a rantsar da Trump ɗin. Ibrahim, yaya wannan shiri yake?
To Grace, kamar yadda kika ce, yau 20 ga watan Janairun shekara ta 2007 Juma'a kenan, ake shirin rantsar da shugaban Amurka na 45 Donald John Trump, sannan da shi kuma mataimakin shi. Yanzu dai ana nan ana gudanar da bukukuwan da suka shafi wannan rantsarwar, wadda za a yi da misalin karfe 12 rana, wadda babban alkalin kotun kolin Amurka Justice John Roberts zai yi wannan rantsarwar. Ya zuwa yanzu dai jami'an tsaro da sauran ma'aikata kowa na aiki wurjanjan don ganin cewar abubuwa sun gudana yadda ya kamata. In kin kula, wato kogin Potomac ya ratsa wannan birni na Washington DC, kuma kogin idan aka buta matattarin ruwar Chesapeake Bay na kaiwa har kogin Atlantica. Saboda haka an ɗau matakan tsaro da sama da ƙasa da kuma shi cikin wannan kogin, saboda ko aka ce ma ko shekaran jiya ne an gano wasu bindigogi a wannan kogin. Kuma kin san yau za a yi zanga-zanga sosai, za a samu wato ƴan raji wajen 20 da za su yi zanga-zanga. Sannan ɓangaren Trump ma, wato masu adawa da Trump kenan, sannan ɓangaren Trump akwai ƴan wato masu amfani da babura ɗin nan da yawancin su suna goyon bayan Trump, wato za a sami wato 5,500 cikin su da za su zo su yi zanga-zanga ko gangamin nuna goyon bayan su ga Trump. Don hakan nan ana ganin idan ba a yi hankali ba za a samu matsala, amma an ɗaurara matakan tsaro.
Wato Ibrahim, kasancewa yau ana cikin wani yanayi na tafka ruwa, yaya za ka bayyana fitowar jama'a?
Gaskiya duk da yake akwai ma sanyi sosai, yanzu ma in kin lura ina magana ina ɗan katsuwa, akwai sanyi kuma akwai ɗan fara yayi, amma jama'a sai tuttuɗowa suke. Duk da yake da an ce da ƙyar za a samu mutane 900,000, amma ga dukkanin alamu za a taru sosai, kuma jama'a suna ta tuttuɗowa musamman a nan dandalin. Ban sani ba, watakila ta wani ɓangare can jama'a ba su yi wa ba, amma nan wani wajen ma ba masa ka tsinke kamar yadda akan ce. Don haka nan mutane sai yanzu ma hakan nan akwai wata mashiga da mutanen ma sun fi ƙarfin jami'an tsaron. Kin san yadda jami'an tsaron yadda ake bin doka a nan, amma duk da haka sai da aka kyale su suka shiga. To saboda haka dai gaskiya jama'a sun hallara.
To bisa ga rahotanni ko kuma bayani da jami'an tsaro suka yi, an nuna cewa sama da jami'an tsaro 28,000 za su yi aiki a nan gunduma Columbia kadai.
Sama da 28,000 za su yi aiki a nan, sannan kuma waɗanda aka tabbatar kenan, banda waɗanda za a sa su yi aiki idan da buƙatar haka ɗin. Don haka nan an tanaji wato kuma kin san an kashe wajen 100,000, sama da 100,000 kan batun tsaro kawai ma. Sannan kuma aka ce an kashe dillar abin da aka kashe zai fi 200,000 na tabbatar da tsaro ɗin da sauran aikace-aikace da duk suka jibanci wannan rantsarwar.
To akwai shirye-shirye da aka saba gudanarwa na tarihi kafin bikin rantsar da shugaban ƙasa, ko za ka yi mana ƙarin haske a kai?
Yau wato kin ga wato tun jiya ma wato ɓangaren da ya fi muhimmanci a kan wannan ranar rantsarwar tun jiya aka fara shi, inda shi shugaba mai jiran gado da mataimakinsa suka ajiye furanni a wato babbar makabartar ƙasa ta Allentown, inda waɗanda suka kwantara musamman ma sojojin ƙasar fagen daga aka binne su. Sannan kuma sai suka zo su dandalin da ake tunawa da Abraham Lincoln, inda ya yi wani jawabi na tarihi da ake yarwa take sake gina Amurka ko sake maido da martabar Amurka, inda nan ma jama'a sun hallara sosai. To baya ga nan na biyu cikin muhimmanci ko kuma wanda ya fi muhimmanci shi ne za a yi da ƙarfe 12 rana na rantsar da shi shugaba mai
jira. Wato mun gode Ibrahim, za mu sake waiwayarka. To yanzu kuma muna tare da Mahmud Lalo da kuma Nazir Ahmed Hausawa, waɗanda su kuma suke wani wuri na daban, inda waɗanda ba su da takardun gayyata suke, da suka haɗa da masu zanga-zanga da kuma 'yan kallo. To Mahmud da Nazir, wane bayani za ku yi mana inda kuke, meke wakana inda kuke?
Yau wato a Grace ni da aiki a nan, yanzu haka muna tsaye akan wani titi ne na mahaɗar First Street a nan birnin Washington DC. Kuma kamar yadda Ibrahim ya yi bayani tun da farko, an keɓe wasu hanyoyi na musamman da mutane za su dinga bi ya zuwa wannan dandali su yi kalle da za a yi wannan bikin rantsarwa. Kuma kamar yadda kika faɗa, muna daidai inda jama'a suka taru ne waɗanda ba su da tikiti ko kuma izinin shiga wajen wannan dandali. Ga su nan sun cika makil Grace Line, gaskiya ba zan ma iya ganin ƙarshen sa saboda yawan jama'a, kuma ana ma tunanin kaman ta iya yiwa har a fara wannan biki ma wannan layi bai kare ba na jama'a da suka yi dandazo domin su shiga kallon wannan biki na rantsarwa. Kadiga abin da ya shafi batun tsaro game da abin da Ibrahim ya bayani a farko, Grace, kusan inda kika wayewaya za ki ga wato jami'in tsaro daban-daban na hukumomin tsaron Amurka daban-daban, ka rasa ma wane ne wane ne, da sojoji da 'yan sanda da 'yan bunawoyi wanda suke cikin fararen kaya, da kuma waɗanda ma ba za ka gane ma kuma jami'an tsaro ba ne, su kuma masu daƙin asiri ne, ga su nan za ka ga suna ta shawagi, suna kai kawo, suna kallon mutane, suna sa ido su ga abubuwan da ke wakana. Sannan motoci ma suna ta girmawa da injiniya da kuma motocin na ɗaukan waɗanda za su saka samu matsala ko ta rashin lafiya da za a garzaya da su asibiti a cikin gaggawa. Abin da ya gashi nan gwanin ban sha'awa Grace, ga Nazir abokin aiki na kamar da ke gabatar.
Wato Nazir, tambayar da zan maka Nazir ita ce, akwai sama da ƙungiyoyi 100 da suka nemi izinin yin zanga-zanga yau, kama da waɗanda zanga-zanga ba wai lalle ta ƙin jinin gwamnatin shi Trump ba, akwai bisa dalilai daban-daban da masu goyon bayan shi da dai sauransu.
Haka
kun samu ganin irin waɗannan kawo yanzu?
Haka ne, kamar yadda kika faɗa ɗin, akwai ƙungiyoyi da dama da suka nemi dama izinin bayyana ra'ayinsu ko kuma zanga-zanga akan a wannan taro. Kuma yanzu haka mun wuce, akwai waɗanda ake kira 'yan Dakota Five Line Protesters, waɗanda su ba a ba su izini ba, so suna bayan shinge suna ƙaddamar da nasu dandalin. Sun zo da dawakai irin na Indiyawan Amurka da shauransu. Sannan akwai matasa da muka gani su ma yanzu haka a gabanmu, akwai wata da ne magana da sunanta Grace, da hotuna a hannunsu da mace mai wato hijabi amma na tutar Amurka. Su ne na tambaye ta, nace mata menene ma'anar wannan hoto, me suka zo yi? Tana bayanin cewar ai suna magana ne akan islamofobia ko kin jinin musulmai da aka fara samu a Amurka da shauransu. Akwai su da yawa, ga su nan kala-kala, magoya bayan shi Trump din da kuma waɗanda ba sa goyon bayan
su. To mun gode Nazir, za mu sake waiwaye ku, bari mu tafi Abdul Aziz, shi kuma yana daidai tashar jirgin ƙasa da ke kusa da ofishin namu, tasha mafi kusa da ake wato wadda aka buɗe domin waɗanda suke da tikitin shiga wannan dandali. Abdul Aziz, ya batun sufuri yake a wannan wurin?
To abin da zan cewa shi ne, mutane a wannan wurin wanda ake cewa Silver Gate, mutane sun fito da PP kuma sun yi wani layi wanda abin a zo a gani. Mutane suna ta hankali kwance, suna bin layi kuma suna bin abin da soja ake faɗa musu inda ya kamata su kama su samu su shiga.
Ya batun tsaro a wannan wurin da kake?
Batun tsaro kamar yadda kinka sani ne, an ka ce akwai 'yan sanda wajen 800 za su hallara nan ma, dai akwai sojoji da dama, kuma akwai wanda ake cewa Secret Service wanda ke kula da tsaron shugaban ƙasa, wanda ko ina akwai su. Akwai masu tahayin sojoji, kuma akwai waɗanda ba su tahayin sojoji, suna tare da jama'a cikin taron wanda ke buƙatar shiga wannan Silver Gate su samu su shiga su hallara wannan taron da ake shirin yi.
To mun gode Abdul Aziz.
To mun gode Hajiya.
Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da suke da daɗaɗɗen dangantaka da Amurka. A cikin hirarsu da wakilin Musulmin Muni Barma, ministan harkokin ƙasashen waje Alhaji Ibrahim Yakubu ya bayyana kyakkyawar fatan ci gaba da wannan dangantaka ƙarƙashin shugabancin Donald Trump.
Muna da hulɗa da Amurka mai muhimmanci, kenan abin da muke fata, kuma abin da mu za mu yi aiki bisa gare shi don ya tabbata, don ya ƙara bunƙasa, shi ne na farko hulɗar mu ta taimaka ma tattalin arziki da taimaka ma abin da ya shahi cigaban karkara da muka sa hannu da mu da Amerikawa, wannan hulɗa ta tsaya ta ɗore kuma ta ƙara bunƙasa. Na biyu kuma hulɗar da ke gare mu da mu da Amerikawa ta tsaron ƙasar Nijar, wannan hulɗa kuma ta ƙara tabbata ta ƙara bunƙasa, saboda matsalolin da suka dame mu na tsaron ƙasar Nijar suna da yawa. Kana ganin ga iyakar Libya, babu ƙasa har yanzu Libya, ɗan ta'addanci kawai ke da kai, kadiba arewan Mali abin kullun lalacewa yake, kaga abin da ya samu kwanakin baya. Ya jima muna cewa arewan Mali matsala ce ga Mali ita kanta, kuma matsala ce ga kasashen makwabta. Amma abin ka gani kullun ƙara lalacewa yake. Yannan ga kokowa da 'yan Boko Haram tun da su ma sun kawo mana ta'addanci mai muni. To kinan ƙasa da ke cikin tsaka wannan mai wuya, kamar yadda Hausa yake cewa, tana neman taimako shi yasa muke neman taimakon kasashen da suke aika mu kare kasar mu to bisa ga wannan neman taimako da mu da Amurka muna da hulɗa mai muhimmanci
sai dai kasashe galibi za a iya cewa suna da fargaba a dangane da yadda hulɗa za ta kasance tsakanin su da gwamnatin Donald Trump
tana yiwa mutane su samu fargaba kamar in sun saurare abin da aka gani lokacin yakin zabe amma mu kasan hulɗan mu tsakanin ƙasa da ƙasa ce kuma tsakanin al'umma da al'umma ne da ta jima shekaru da shekaru kenan abin da ya zama hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa mu za mu yi aiki da abin da Trump zai yi daga yau har abin da yayi gaba abin da muke dibawa kuma abin da za mu la'akari da shi daga yau da aka rantsar da shi har abin da zai yi nan shekara hudu masu zuwa shine za mu diba kuma shine za mu mashara mu wannan sabon shugaban ƙasa ne wanda mun gaya mishi abin da muke jira gare shi tunda ko ambassador din su dake nan kasar Niger muna magana da ta muyi magana da ta da yawa dan mu ce mu Niger muna taya Amurka murna tunda zabin su ne su suka zabi wannan shugaba kuma haka ne demokrasiya ta yi wajibi amma mu hatan mu shine mu ci gaba da hulɗan nan tamu wadda ta jima kuma mai unhwani ga kasar Niger abin da ya sahi ci gaban kasar Niger da tsaron kasar Niger wannan fargaba tana yiwa a yi shi amma dai mu ga yanzu abin da zai faruwa ne za mu kula kuma shi za mu diba na tabbata Amerika ba ta ja da baya game da kokowar da za ta yi da yaƙi da ta'addanci babu shi shugaban da zai zo a bashi nauyin al'umma kuma ya wargi da kwanciyar hankalin mutanen shi kuma yanzu yadda duniya ta sake babu shugaban ƙasar da ke tsammanin kokowa da ta'addanci kokowa bakin cikin gidanka ne koko iyakarka a'a kokowa ce da ta shahi duk inda kake iya kai taimako a yaƙi da ta'addanci ka je ku murƙushe shi tun bai kawo hari cikin ƙasar ku
Ministan harkokin kasashen ƙetare na Jamhuriyar Niger Alhaji Ibrahim Yakubu to ko menene godan ƴan Jamhuriyar Niger ga shugaba Trump
a harkar wannan shugaban ƙasa na Amerika ya ba mu tsoro sosai saboda ko yanzu duniya tana cikin matsala na yawan yaƙe-yaƙe da irin su ta'addanci wanda sun yawa a cikin duniya kuma har yanzu shi ma kuma ya zo da wani ra'ayi wanda vraiment sauran al'umma ba su amince da shi ba kamar yadda ake cewa za a yi wata katanga ko a'a ta hana baki su shiga ko ta kin son musulmi kaga wani wanda masu magannuka wanda ya zamantu muddin ana fursa su suna ya su kawo wasu matsaloli na tashin hankali kuwa kenan ko mu a matsayin mu vraiment wannan shugaban ƙasa na Amerika wanda zai hau bisa mulki gaskiya abin nan ya ba mu tsoro sosai muddin haka an rayuwar shi za ta yadda ikon na Amerika gaskiya ba mu tsoro saboda wanga yana hayya kai ma yakin duniya na uku tunda irin yake da ake harko irin maganuka kaɗan ke furta ta kuma irin shugaban ƙasa manyan shugaban ƙasa kamar yanzu adoki kamar Amerika ita ke jagoran duniya duk gaba ɗaya kenan an san irin shugaban da ke son tashin hankali ko yana so ne babban masala kaga mutane dole na ƙasashen da ba su ke Amerika ba dole su tsoro
sunana Balkisa Samaila to lalle shi Obama a lokacin shi gaskiya munan Niger mun ji daɗi dan shi bai yi wani yabe ta ba dan Allah dai abban heshe waye zo Niger da yana da niyyar ya zo inda lokacin shi ya kai wanga lokaci shi ma dai muna kiran shi wannan sabon shugaban ƙasa dan Allah dan Annabi shi ma kashi yabe ta da kowa a jawo ai aiki gaba ɗaya yayi
shugaba Trump yayi zafi da neman zabi kowa ya mai da hankali game da America game da irin kallon da shi kai amma wanda ya san America ko ku wanda ke zuwa America ya san dan dai a zabe shi na shike wadannan kallon tunda hasashe na duza mu yanzu abinda muke sa warre game da mulkin shugaba Trump muna sa warran in Allah ya reda irin matsalolin da ake samu kasashen duniya muna sa warran ga gwamnati ta America za ta samu wadannan abin ruwa kuwa shi haki kasa ta yi
sunana Umma Isaka mun ne dai matsayina na musulmi ma yace zai hana musulmi su shiga Amerika gani na kai wannan duka wani ta'addanci na zai tasowa dan duk yanzu garwaye ne ake da musulmi da kirista da wani kowane irin al'amarin ka kai abu ne ya taso tun tarihi na annabawa
su ma al'ummar kasar Ghana sun bayyana abin da suke son ganin ya shugaba Trump yayi
to alhamdulillah dai ina je Donald Trump dai shugaba ne wanda yanzu Allah ya zabi ma kasar America wanda idan Allah ya yarda 20 ga wannan wata kenan da yau za a rantsar da shi amma daga bisani kusan in ce Donald Trump mutum ne da shi ma ya fahimci zaman America sai sa ina ganin zai iya taimaka musu ta wata bangare wa asatan wurin kasuwancin shi tunda shi ma dan kasuwa ne da yake lamarin sa sai sa ina ganin ba abin da muke tsammani mu ga mun samu a wurin Donald Trump a matsayin mu a kowance a matsayinmu na mutane da muke bibiyar lamarin American shine mu ga lamarin kasuwancin su ya tafi yanda yake so, don ka duba alkawarin da ya musu kenan. Yace musu idan yazo zai samar da sana'a da sauransu, zai bar aikato kuma ya bar matasa su samu aiki kamar yanda suke kowa. To ina ganin abinda muke sammani kuma kenan, don yau idan yayi magana kusancewa suna ganin cewa yana da zafi, sa'annan wani lokacin bai iya magana ba kuma yana yin afuwa, amma daga bisani muna ganin wala Allah yau wani abu zai sake kuma zai nuna ma duniya irin niyyansa da yawa kasar America.
To ni abinda zan ce game da Donald Trump, abinda zan ce game da zaben Donald Trump, tabbas yana da wasu ra'ayoyi wanda ni sun mun sosai, musamman ganin zai katangan nan da zai tsakanin Mexico da America. In ka duba a tarihin America, duk manya-manyan yan cocaine pusher da suke shigowa daga Mexico ake smuggling ɗinta. Zan kuma yanda yake cewa zai limiting mutane daga shiga America, sannan zai bar kasashen kowace ƙasa Africa kar ta koma ƙasar bara ta ci gaba da zama da dogara da kanta. To mun san insha Allah wannan manufofin shi in yi adopting din su zai ƙara appreciating ma America, dan kuma America za ta ci gaba da rike super power.
Yawa, to ni dai a nawa ra'ayi yanda nake gani shine shi Donald Trump ne zai iya taimakawa sosai saboda gani inda ra'ayinsa yake. Amma mu dai Afirka ne za mu ce za mu yi mu samu cin bayi, saboda an dade ana samu wasu kuɗaɗe ko taimako daga ƙasar Amurka, to zai zo ya share duk waɗannan abubuwa ko moriyar da muke samu. Sannan kuma Larabawa ko in ce musulmi da wannan batu kuma ya tashi daga baya, amma muna fata zai tunda Amurka tuna da kundin tsarin mulki da ake tafiyar da ƙasar, za a tafiyar da kasar inda za a yi kada a samu matsala da kasa hurɗa tsakanin kasa da kasa da sauransu.
To a gaishe ku, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai dai kada ku nisanci rediyon ku, za mu ci gaba a shirin yau da gobe. Idan kuma muka dawo a shirin mu na yamma, za mu ba ku damar bayyana abin da kuke son ganin shugaba Donald Trump ya yi a wa'adin mulkinsa domin haɗin kan ƙasashen duniya da kuma ci gaban ƙasa. Yanzu ga takaitattun labarai.
Kafaran tsada zababbin shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewar Amurka za ta ga abin al'ajabi bayan an rantsar da shi, bayan bikin rawa da kaɗe-kaɗe da aka yi a dandalin Lincoln Memorial a jiya dare Alhamis. Trump ya bayyana cewa wato yaƙin neman zaɓe da suka yi da kuma zaɓensa da aka yi wani abu ne da yake hannun mutanen Amurka. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma, ECOWAS ko kuma CEDEAO, ta baiwa shugaba Yahaya Jammeh da ya sha kashi a zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a Gambia da ya miƙa mulki ya bar ƙasar ko kuma ta yi amfani da ƙarfin soji ta sauke shi. Mun dakatar da shirin kutsawa kuma mun bashi lokaci da ya aje mulki, in ji wato Marcel Alain Disuzo, shugaban kwamitin zartarwa na ECOWAS. Disuzo ya ce akwai rundunoni 700,000 da aka jibge a Senegal da su ƙasashe hudu wanda za su shiga kwana guda bayan da sojojin sun shiga Gambia. Ma'aikatar ceto a Italiya sun kwana suna haƙan dusan kankara a cikin dare kuma suna ci gaba da neman wasu mutane 30 da suka ɓata, ciki har da ƙananan yara da suke zaune a cikin otel mai cike da alatu da ke kan wani dutse da ambaliyar ruwa ya rutsa da su a tsakiyar Italiya a shekaran jiya Laraba. Akwai alamu da ke nuna cewa wato rutsawa na saunuka akan ko kuma dusarin kankaran kenan ya faru ne saboda girgizan ƙasa wanda aka samu a yankin tsakiyar ƙasar na Abruzzo.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji waɗansu shirye-shirye. A madadin kowa da kowa, Julie Sa'ida Harande, injiniyanmu alheri, ke muku fata alheri.